zazzafan kalaman da ke fitowa daga bakin ƴan takarar biyu da magoya bayan su a wannan lokaci na yakin neman zabe a yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke amfani da kalamai masu daci a muhawarar da suke tafkawa a game da zaben ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki ne yasa kungiyoyin kare haƙƙin mata fitar da sanarwar haɗin gwiwa don jan hankulan bangarori akan muhimmancin zaman lafiya Madam Kaku Fatima na shugabancin kungiyar Kongafen
mun ware shi a cikin resolution a cikin WhatsApp ana sa insa in ana meeting ana sa insa saka shi mata mun ba mu sa ido mu kalli wannan abu kiran mu da wayannan ɗan siyasa siyasa ba faɗa ba shi ba siyasa ba tashi hankali gane ba yau kasan ni ta kwanta lahiya ta tashi lahiya wa zai shi dadi mu duk ɗan kasan ni ba a ce a wannan ɗan siyasa ko a ce wannan shugaban kasa a'a ku wa zai shi dadi in tashi hankali ya zo ko mun ga bone mata mu ne yara mu ne masu gudu to ba mu wata wannan gaskiya kasan ni insha Allah mun karme zannuwa mata za mu ci gaba da wanga yaki na kawo kwanci hankali cikin kasar Niger insha Allah wanga abu ba yau kadai zamu tsaya ba sai masha Allah rabi shugaban kasa wanda Allah ya ba ya hau
halin da ake ciki a yau a wasu daga cikin kasashe makwabta wani abu ne da ya kamata ya zama wa jama'ar Niger abin ishara saboda haka ya zama wajibi a kiyayi tsokano fitina in ji madam Noma Hafsatu daya daga cikin mata masu wa'azin addinin Islama
to duba kasashe na kewayen mu akwai matsalar tsaro kenan ya kamata a ce mun yi makamin kiyaman layin mun mai da hankalin mu wuri guda su Allah bai halarci annabi Adam ba ya riga ya rubuta wannan zagaye na biyu ga wanda zai zama shugaban kasa to ina kira ga babban murya awa Allah awa annabi duk wanda Allah ya kadarta shine abin shi dan din na gaba bin Allah ne in ba haka nan ba kaman ka butule ma ubangijin ka muna nan muna duk kuburi muna addu'a muna fatan Allah ya gwada muna ayi lahiya an wange lahiya
a nasu bangare ɗan takara na ci gaba da zagaye jihohi inda a jiya Lahadi ɗan takarar PNDS Tarayya Bazum Muhammad da mukarrabansa suka jagoranci gangami a Zandar shi ko Muhammad Usman da nasa Baradan sun yi nasu gangamin a jiyan a garin Sai dake jihar Talabiri a wani lokacin da ya rage kwanaki hudu kacal a rufe yakin neman zabe yayin da hukumar zabe a rata gefe ke ci gaba da horar da jami'anta akan dubarun tafiyar da sha'anin zabe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai Adamure, Nijar.